yanzu muna tare da mataimakin gwamnatin jihar Borno Alhaji Sannan Umar Mustafa. Don kadi akwai wasu jam'iyyu kamar guda 23 a wannan jihar jam'iyyar adawa da suka fito kamar suka nemi cewa ya kamata a dage zabe a jihar Borno ma musamman har zuwa watanni 6 masu zuwa. Kamar a gwamnatince menene matsayin ku ne game da wannan kira da waɗannan jam'iyyu suka yi?
Wani mutane da za su zo wanda ba su da kowa suna zaune don saboda suna jiran irin wannan lokaci in ya zo a ba su wani abu kuma ne wani abu su zo suna kira ga abubuwan da za ka kamata ba demokradiyya ta gamsa ba. Abinda demokradiyya ta kumsa shi ne a yi zaɓe a lokacin da lokaci ya riga ya wuce. In lokaci ya ƙare na shekara 4 za a yi zaɓe a ko'ina. Babu ita kuma a constitution na Najeriya inda ka ce za a ɗaga wannan zaɓe. Wannan lokacin da ya kamata a yi shi wanda za ka ce ka in ma yau aka ce za a ɗaga zaɓe za a ramu wata 6 kin za a ƙara mana wata 6 ba tafiya za mu yi. Sai mun zo na kowane lokacin da muka yi zaɓe kuma a wannan jiha za mu ci. Amma wannan mutanen da suka yi a alabashi mutanen APC mu ne leading political party a state din ba mu ciki. Wannan wani mutum ne wanda yake magana ta son ra'ayinsa yana ganin kamar cewa in an yi haka zai bashi dama a samu a yi wani abu da za a iya yi. Billahi la ilaha illallah wa wannan garin ta riga ta zama APC sad.
Duk da abin da suke cewa shine kamar har yanzu akwai irin waɗannan matsaloli akan kai hare-hare nan da can wanda suna gani bai kamata a ce an gudanar da wannan zabi ba kamata a ce an dage wannan saboda a samu kwanciyar hankali na dindindin kisa suka yi wannan kira. Me zaka ce dangane da wannan?
Ita aine a lokacin da aka zo na kai stakeholders meeting ba a yi magana ita ba aka yi dindindin akan yadda za a zo a yi zabe a Afghanistan su Pakistan da su ina nan inda ba a samu zaman lafiya ba ai wannan ko maganar rashin zaman lafiya ai ba magana shugabanci ta kasa wanda shi shugaban kasar Najeriya shi ne ya kamata ya ga cewa tun lokacin da aka fara wannan a samu zaman lafiya kafin lokacin zabe ya zo ai shi ya san lokacin zabe zai faru kuma an bari har aka zo muka samu kanmu a cikin wannan kanika ta amma tun da yanzu ya riga ya ce ya nemi sati 6 akan cewa za a gama yanzu suna kai sun kwato lokacin gaman gaban guda 4-5 yanzu tunda sun kwato da lokacin gaman da yake a waje ya kai guda 17 sun kwace sauran guda 11 wannan 11 kuma suka ce ya zo kwanakin shekaran jiya ya zo garin nan ya gaya mana cewa idan Allah ya so ya da a cikin sati 1 zuwa sati 2 wannan abubuwan zai kare so ya kare in ya kare sai mutane kowa a yi demokradiyya a zo a yi zabe in an yi zabe wanda suke ci gaba ai za a samu ai
mutum ya taka ban tabo batun cewa duk wanda ya zabi ma jami'ar fige mutum ne ba bai cikakken hankali ba kawai me yasa ka yi wannan furci ne
wallahi mutumin Borno a yadda muke ciki rashin zaman lafiya a Borno a shekara 3 da rabi da muke cikin gwamnati banda wannan makafin wannan gwamnati da zo muna cikin wata wahala tsananin wahala kuma dama ko a zaman da jam'iyyar PD ba ta taba cin Borno ba muka zo muka samu rashin zaman lafiya muka nemi hada kai a kawo mana zaman lafiya a Borno tun kafin wancan lokacin zuwa yau ba a samu wannan ba yau kan karfe 6 yayi muna shiga gida kamar a kulle muke magana kofi karfe 7 ba mai fita kai dan jere ka saka fita ba wane ne ya kasa kawo mana rashin zaman lafiya mu ba mu ce cewa Jonathan shi ya kawo mana Boko Haram ba amma inda da ka samu Boko Haram yasa ba zai tsayar ba mu ce shi ya kawo Boko Haram ba Boko Haram ƴaƴan mu ne ƴan Borno ne ƴan Inani suka haɗu kai suka zo suka rubuta suna karanta Qur'ani a cikin yadda suka ga dama suka fara kashe mutane amma ya kamata mu samu wannan zaman lafiya tun ba yau ba to shine abin da san daga muka cewa mutumin Borno ne ya kamata al'amarin PD bai fita a shari'a
ko shi da me yake ba ku kwarin gwiwar cewa jami'ar APC za ta lace wannan zabe ne duk lokacin da kuka tashi magana
a abin da yake ba mu kwarin gwiwar shine jama'ar Najeriya abin da yanda suka fito a lokacin da Buhari ya fito a kowace sanannen Najeriya da ya fita kaga mutane da suka karbe shi
sauran ka da mun gode kwarai da gaske.